إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا 26 جواتن ذو القعدة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة شكرا دبو ليدة داري هدود 40 بقوي إن يومنا 26 نندقوانكي نعم 26 abin ya fara wani kirgin suna nuna 26 wani kuma suna nuna 27 to di ma yanda ya kasance nan da kwanaki kadan muna fuskantar Zulhijja to lurada muna fuskantar Zulhijja kuma Zulhijja kwanaki 10 farkon su sune fiyayyun ranakun duniya. Madida ce kamar a Najeriyance karatun da kin kafin a haife mu, mu mun fi darasa Ramadana ko mun fi sanin muhimmancin Ramadana ba Zulhijja ba. To man ka duba a karance kuma Zulhijjan ma dai yana kan gaba, don nan za mu samu a Qur'ani Allah mai girma ɗaukaka ya yi rantsuwa da wa'innan kwanakin, ya ce wal fajiri wa layalin ashir. Allah ya rantsuwa da layalin ashir. Kaga wannan layalin ashir, in baka koma sunna ba, in baka koma maganganun malamai ba, ba za ka taɓa gane layalin ashir. Maybe za mu iya fassara shi da kwanaki 10 al-Muharram, za mu iya fassara shi da kwanaki 10 farkon Ramadana, ko kwanaki 10 tsakiya ko na ƙarshe. Amma abinda Allah ke nufi da layalin ashir, kwanaki 10 farkon Zulhijja Allah ya rantsuwa da su. Kuma rantsuwan da Allah ya yi da su yana nuna maka mahimmancinsu. Sannan har yanzu abu na biyu yana nuna mana mahimmancin lokaci. Don nan za mu samu ajiza na lokaci, sassan lokaci Allah sai da ya rantsuwa da lokuta. Kaga yanzu an ce wal fajiri, to bayan fitowar alfajir sai me? Asuba, was-subhi idza asfar, da kuma was-subhi idza tanaffas. Yanzu bayan asuba sai me? Fitowar rana. To sura ce masu kutun a Qur'ani, wash-shamsi wa duhaha. To bayan rana ta fito, kaga mun shiga yini kenan, nahar. Allah ya rantsuwa da wan-nahari idza tajalla. To sannan mun shigo, zaka samu akwai walaha, bawuje na cewa walaha. To sura ce ma a Qur'ani, wad-duha, suratul duha. Ha, in an dan cigaba kadan akwai al-asr. Allah ya rantsuwa da wannan lokacin, wal-asri. Balma ce innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, sune ba sa cin hasara. To muka je can dare, wallaili, tana da sura ma a Qur'ani, wallaili. Kada duk wannan yana nuna mana muhimmatu da me? Lokaci. Shi lokaci abokin tafiya ko abokin aiki? Okay, tafiya ne. To yanzu mun shiga dare, zaka samu akwai taurari. Okay, Allah ya ce wan najimi, ita ma sura ce. To sannan a ciki akwai me? Muna ganin wata, shi ma sura ce a Qur'ani. Kuma Allah ya rantsuwa da wash-shamsi wa duhaha wal qamari. To kaga wannan uslubin rantsuwa da Allah ya yi da lokuta yana nuna mana mahimmancin lokaci. To Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana afdalu ayyamid dunya al-ashr, fiyayyun ranakun duniya sune kwanaki 10 farkon Zulhijja. to kaga in su ne fiyayyu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ya kamata in dauke su da muhimmanci a hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam a ranakun duniya babu ranakun da Allah ya fi son aiki nagari a ciki fiye da wa'innan ranakun babu ranakun da Allah ya fi son aiki nagari a ciki fiye da wa'innan ranakun ya'ani ayyam al-ashr yana nufin kwanaki goma farkon Zulhijja sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah mana ya rasulullah aiki nagari ma yafi jihadi kuma mun san jihadi a qur'ani ko inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna direct ne kawai to har jihadi aiki nagari yafi ce walal jihadu fi sabilillah ce har jihadin ma kaman da Hausa ke magana har jihadin ma mana me kenan aiki nagari yafi shi sai dai mutumin da zai fita da dukiyar shi da shi kanshi bai da da komai ba to kaga kenan ranakun suna da kima sosai don Allah mu samu takaitaccen littafi waja'ati al-ashr zaka ga yadda suka yi shi waja'ati al-ashr mana ga kwanaki goma Zulhijja sun zo to me bi zan dan mana talkhisin abin da yazo a cikin littafin nan ke kuma bi in ka latsa shi a net yana nan a net kawai ka ce waja'ati al-ashr zaka ga karatun baje-baje to yanzu al'amarin farko Allah ya rantsuwa da wa'innan kwanakin to ya za mu fuskanci malam ya fara cewa ya za mu fuskanci wa'innan kwanaki yace da farko dai yanda za mu fuskanci khairu ayyamid dunya yanzu mu tanadin ikhlasi yi dan Allah da yake Allah mai girma daukaka yana ta umartar mu da yin ikhlasi ka duba ibadu ta yawa sai kaga Allah yana hada su da ikhlasi kaman ciyar da dukiya yace wa anfiqu fi sabilillahi fi sabilillahi ba ce fi sabilillahi wa rasuli ba fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin وما امروا الا ليعبدوا الله كذا نن رسول الله ياشي كينن الا ليعبدوا الله اكاي وتي مخلصين له كما اوكي اكوي غورين ده منزان الله يكي شيغا اكوي غورين ده كما با ناشي بني لا الله ني شي كدي كما وجن دا ديوا زاكا جاتي واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم kaga manzon Allah yana nan a gurin dole sai ka Allah biyayya ka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alladhina amanu atiiu Allah yace wa atiiu ar-rasula wa ulil amri minkum ya alladhina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula wa la tubtilu a'malakum kaga ya alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya alladhina amanu tajibu lillahi wa lir-rasuli kaga yana nan shi akwai guran da manzon Allah yana nan daram-daram akwai kuma hurinin Allah ne kawai to kaga ban gane wannan ba zan zo ina kulbani abinda na Allah ne sai in hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh abinda kuma ba nashi bane sai in zo in bashi ya kamata mu san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ka'idance shi kanshi Allah yana ce mai shi waye shi abun bauta ne ko bawan Allah ne bawan Allah shi yafi so ma ce mai bawan Allah bawan Allah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina subhanallazi asra bi abidihi kaga abidihi alhamdulillahi allazi anzala ala abidihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja to kaga wannan ikhlasi na Allah ne shi kadai to ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai nuna mana hanyar ikhlasi yau baka bi hanyar shi kuma ba da ma yanzu ka samu ikhlasi yanzu mu samu ikhlasi ni ayyukan da zamu yi a ciki dan Allah abu na biyu mu yi shi da ihsani ihsani mana mu yi kyautata domin muka duba dan me Allah ya halice mu da yawa sai mu ce dan mu bautata wa Allah dan mu kyautata wajen bautan Allah yau Allah baya son bauta gaje-gaje haka ya fi san mafi kyau dalili akan wannan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci mutuwa ita ma mutuwar halittacci yake akwai lokacin za zo a yanka ta ita ma mutuwan za ta mutu to sai zama ba mutuwa kenan in an shiga rayuwar an shiga al hayatul abadiyya kenan kaga sai yin hakuri da rayuwar da ba ta da tabbas rayuwar duniya neman na abinci kana ba lalle ma ka je kasuwan ka samu na abincin ba amma na can fa in ka samu aljanna shikenan abincin alhamdulillah kawai sai inda ka zaba to Allah ya halice mu ne dan ihsani kuma yawanci jama'a ba mu lura da wannan mun fi lura da ihsani wajen tifafi wankin hula wankin mota alhamdulillah irin wannan abubuwan yau dafa abinci mai kyau yawwa alhamdulillah kuma babban abin da Allah yake bukata ne ihsanin ayyukanmu na ga karanta wannan guda kusan biyar kenan ko allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to suratul kafir muna da guda biyu inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum shi ma dai ayyuhum ahsanu amala Allah ya jarabce mu wane ne aikin shi bai ce yafi yawa ba yafi kyau da innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozartar da ladadin wanda ya kyautata ayyukan shi da wa kana arshu ala alma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kaga ahsan duka Allah yake cewa to wanda suka kyautata din mafi kyau su Allah yake karban nasu ke ulaika alladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu kaga ahsan mafi kyan abin da suka aikata dudan inda za mu fuskanci zulhijja kenan mu fuskance shi da ikhlasi da yake mu tare shi da ihsani biyu kenan mu tare shi da guzurin tsoron Allah ta mu tare shi da guzurin tsoron Allah kuma ka duba ai abin da Allah ke ta gaya mana Qur'ani ke musamman ayoyin aikin haji Allah yake cewa wa tazawwadu ku yi guziri fa inna khayra zadi taqwa fiyayyen guziri shine na tsoron Allah mana tsoron Allah yi nayi bari na bari tsoron Allah ce to mu yi guziri don nan muka shiga ayoyin aikin haji zamu ji a duk wata gaba sai ka ji Allah ya ce a ku ji tsoron shi mana mu ji tsoron Allah ke kaga yanzu tun daga tafiya وتزودوا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا اغاي غزرين دلا باليتي كاي غزري ريال باليتي اما وخير فان خير الزاد التقوى في ين غزري نصر الله كي باليتي كاي غزري الاجي نيجيريا هر غورا ما ينا غزري har magi ma magi ajana ta bincike to kai zaka tafi ibada wannan dan kudin me zai maka kare zama damuwar ka wai dan goro da zaka siya ka je ka ci riba ga babbar riba da zaka samu a can sallah ɗaya fa tafi sallah 100,000 sallah ɗaya ta kaga yanzu a rana ɗaya kawai Alhaji zai samu riban da yafi ne sallah 500,000 ya kake ganin da an yi converting into dollars zai dawo kuwa wallahi ba zai dawo kaji na ce ma wallahi duk rana daya dala 500,000 kawai kai sallah harami ba wai ladan za a baka ba daloli za a baka wa zai dawo wallahi ba za ka dawo kaji na ce ma wallahi to kai ga yayi guzurin goro sai a ji ana ta wulakanta mutum guzurin magi, magi kuma. Wai shi dai dan tafi dan samu wani kudin duniya dan kankani. Ah, wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Yanzu guzurin da ya kamata mu fara kenan tun da farko. Ya zan samu tsoron Allah a Zulhijja. Don ka shigo ayyukan aikin haji, in da man Zulhijja kaga watan aikin haji. Wa atimmul hajja. Okay, yanzu mu duba wannan aya. Wa atimmul hajja wal umrata sai ce lillahi. Ikhlasi kenan don an zo an yi aikin hajjin faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka 'asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram wattaqullah. Okay, kaga ikhlasi tsoron Allah wattaqullah. Wani zai ce in ka ce mai ka ji tsoron Allah ce ba za a ji baɗin. To jiki magayi kuwa. Wattaqullah inna Allaha shadidul iqab. To ka duba wajen yanka aikin haji. Da kuma yanka ko ba aikin haji ba lan yanala Allah luhumha. Okay, wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa bashshiril muhsinin. Jiyan da Allah yake hadawa anan an hada mana ikhlasi da taqwa, anan kuma an hada mana taqwa da ihsani. To in babu su fa Allah ba zai karba ba, in ba ikhlasi Allah baya so. To ka duba zaman da Allah zai zasu ranan 11 12 13 shi ma the same. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni wala isma alai, maran ka gaggauta kai jifa sharp sharp, wannan shine sharp sharp kenan a kwana biyu, kwana biyu 11 da 12 Allah ce ba laifi. Wa man ta'akhara kima babu laifi 13 fala isma alai amma liman ittaqa. Kaji abinda ake bukatan guzurin tsoron Allah, sai ce wattaqullaha wa alamu annakum ilayhi tuhsharun. To sai karshen karshe kisan ƴaƴan babanmu annabi Adam. Ha, in dole lura da wannan ayar watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama kawai kenan yataqabbalu Allahu min al muttaqi. Yanzu me ya kamata mu yi guzuri shi kenan? Taqwa fa, taqwa tsoron Allah. To bayan mun yi guzurin tsoron Allah, sai mu yi guzurin mutaba'a bin sunnar ma'aikin Allah a cikin ayyukan gaba ɗaya da zamu yi. Domin Al-Fudayl ibn Iyad yana da mashhuriyar kalmar da yayi a ƙarƙashin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ce innal amala lallai shi aiki, aiki na ko aikin ka, idza kana khalisan in an yi dan Allah, amma wa lam yakun sawaban ba a yi shi akan sunna ba lam yuqbal, Allah baya so. Yanzu ko ka yi ikhlasi dole sai ka bi tafarkin ma'aikin Allah. Kaga ikhlasin na Allah ne da ma mutaba'ar kuma ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam. To dole sai an hada haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah. In ka hada sai aiki ne take, amma kowanne ka san haƙƙin shi. Yau ba daidai bane haƙƙin Allah da ɗauko ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ko haƙƙin manzon Allah da ɗauka ba wa Allah. Yanzu bara ce Allah sallallahu alaihi wasallam abun bai ne Allah sallallahu alaihi wasallam, a'a ce Allah subhanahu wataala ne. Ki ba ka dauko na manzon Allah ka ce a na Allah ne, ko na Allah ka dauka ka ba manzon Allah, ce manzon Allah subhanahu wataala. Kamar mai da kai samun dan siyasa a Najeriya da ai samun ko subutan harshe ko na abu dai Allahu a'lam, za a yi samu. To ko ma ya faɗa din ma kuskure ne shi ke. Allah ba sai mun ta yadawa ba. zaka ga dan siyasa in yazo ya barabara ma sai a ce wani ma she da kikin jahili ne a to kuskure ne mana nayi kuskure da Allah shikenan kullu bani adama khata kamar su ɗan social media abinda suke so ke mutum ya dan yi tintide eh sai a ta yadawa sai yadawa to yanzu innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal fal ba'a karba fa to idza kana sawaban imma kai akan sunna kuma babu ikhlasi shi ma Allah ba zai karba ba hatta yakuna khalisan sawaba sai ka hada su guda biyu wannan talabin farko kenan da ya kamata ni sannan mutuba ga Allah inda shekara ta zo karshe fa kuma wallahi laifuffukan mu sun yawa wallahi suna da yawa mun ci dai albarkacin ma dai yanzu muna cin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ba dan haka wallahi da muna cin bani isra'ila nan ne da tintini an kifar da mu fa tintini domin ka duba su bani isra'ila in suka yi kawai Allah zai musu ne an ce kar su yi sura nan asabar shi kenan kuma suka yi ta hanyar wayo ba ma directly ba laqad walaqadalintumul ladina atadaw minkum fis sabti fa qulna lahum kunu qiradatan kawai ku zama birrai kawai kawai mutum sai ya riki dai zama biri wallahi musta'an amma kaga mu Allah ba zai mana ka ba duka mu ya zama da mu barai a mun ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk wata albarka sai ta biyo ta hanyar shi ke to yanzu mu tuba ga Allah ya allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha to duk wani mai laifi mai daki shi ya sanya da yake mai yoyo ni na san gudun da nake wa Allah laifuffuka sai in je in tuba to ya zamu fuskanci zulhijja ne okay in nemi taimakon Allah Allah ya taimake ni akan kyakkyawan bauta gare shi da kuma ribatan zulhijjar shine zaka ji addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik husn ibadati kaga kenan ibadar ma ba wai ibada kawai ba wa husni ibadati shine har yanzu a cikin hadisin Shaddad ibn Auf yace ya Shaddad idan kaga mutane sun koma tara dukiya kawai to kai ka yawaita wannan kalmomin man Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik واسالك حسن عباد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك كذا حسن عبادتك كيكيون بوتا غريكا sai kaga ka dace da izinin Allah nemi taimakon Allah akan rabauta da falalolin da suke cikin wayannan kwanaki na zulhijja to sai malam yazo mana me sababin da aka falla aka fifita wayannan kwanaki na zulhijja akan sauran ranaku me yasa shi a yanzu dai Allah yayi rantsuwa da kwanakin da yake nan na biyu sune fiyayyun ranakun duniya eh sune fiyayyun ranakun duniya Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalu ayyamid dunya al-ashr sannan wannan hadisin da Ibn Abbas na gabatar ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam sannan wannan ranakun Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a tazikiri Abdullahi ibn Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma min ayyamin a'zamu inda Allah babu ranakun da suka fi daraja a gurin Allah sannan babu ranakun da Allah ya fi san aiki nagari fiye da wannan kwanaki 10 Zulhijja to saboda haka ku yawaita tahlili okay ku yawaita tahlili la ilaha illallah kin ku yawaita kabarbari ku yawaita alhamdulillah yanzu ka hada su shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah amma abin da zai fi yawa a cikin zulhijjar menene kenan man kabarbari sun fi yawa in ka tattara gaba ɗaya jinsin kabarbari sun fi yawa ka duba daga farkon watan an fara kabarbari Allahu akbar Allahu akbar biyu kenan fa la ilaha illa Allah sai Allahu akbar Allahu akbar hudu fa sai walillahi alhamdu kaga kabarbari suna jiya gaba ke to har zuwa ranan idi me bi yawa kabarbari za a fita masallatan idi yana ta kabarbari kuma har a je ma masallacin a zauna ana ta kabarbari sai dai mun saba da wa'azi kuma wa'azin wani lokaci ba topic zaka ji masu firi menene kawai dibi yake ta yi wallahi eh firi sala kenan wannan na firi sala kafin a yi zalla shi ake in an yi zalla sai kutuba ke to zaka ji ba wani mawdu'i ta kamaimai da ya bar mu ma muna ta kabarbarin mu alhamdulillah wallahi da ya fi alkhairi ko Allahu akbar la ilaha illallah Allah kai kaman 200-300 kafin liman yanzu wallahi da ya fi alkhairi amma dai wasu masallatan alhamdulillah ba wani mai wai firi sala ko firi kutuba ba mu kamar albayan ba wani za ce wai ya sa wai shine zai zo ya ta kawai a ta kabarbari zuwa liman kuma alhamdulillah sallar sai a ce da wuri karfe 8 zinda shi amma mun dan shigar da al'ada kadan ya kamata a ce karfe 7 kawai 7 an yi sallah kowa ya je huta ko karfe 7 da rabi amma dai 8 din ma yayi alhamdulillah to kaga kabarbari alhazai su ma a can a ranar za su yi jifan farko ko duk tsakuwa za ce me Allahu akbar to kabarbari suka fi yawa sannan wannan kwanakin muke da ranar Arafa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu du'a'i du'a'u yawmi Arafa fiyayyen addu'a ranar Arafa kuma fiyayyen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa da shi da nufin gabace shi la ilaha illallah la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yanzu me na roka ne ta kamar mai anan kaman ba wani abin da ka roka amma ka duba wa huwa ala kulli shay'in qadir yan bukatu na da basu wuce kaman dala billion to ko dala million ne ma alhamdulillah Allah ya sallame ni dala million kaza shi ke na ina ga na warware fa to wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya wurge ka da idan wannan din abu ne mai sauki a gurin Allah to ya fi ka tsaya ka tace Allahumma fulus kai yanzu kana ta yaban Allah wannan kuma yana ta roko wannan ma yana ta roko kai kuma kana ta yaban Allah Allah sai ya baka fiye da abin da suka roka gaba daya shine hikiman su Allah zai a can abin da za su ta roka za su ta maimaita ke fiyayyen abin da za su ta maimaita la ilaha illallah la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma manzo Allah ya ce addu'a ce sallallahu alaihi wasallam addu'a ce to kaga akwai ranar Arafa fiyayyen addu'a kuma ita ce ranar da Allah ya fi yanta bayi daga wuta kuma akwai ranar yanka duka a cikin goman farkon nan kuma inna a'zama al-ayyami inda Allah yawman nahar inna a'zama al-ayyami inda Allah yawmun nahar mafi darajar rana a gurin Allah ranar yanka kinan ranar idin nan babbar rana ce to kaga dan Allah samarin mu a sake nutsuwa sai kaga wai an zo idi kuma sai kaga abubuwan wallahi musta'an wanda suke ba ni tsatsu a cikin mu bai kaga abubuwan da suke yi wannan shine karantarwar manzon Allah din wallahi kowanne yake ba muzurmi ba shi wai ku manzon ku aka yi karantar da ku ne kaga ko kaga ya bata sunan musulunci wallahi musta'an amma ranar idi da ake bukata in nutsu in ta ambatan Allah in je masallaci a nitse to shine kuma mutum zai zama sai ya cire salansa mashi kaga wannan akwai nutsuwa kuwa ba nutsuwa manzon Allah da ya hana askin banza kuma sai kai wai a ranar idi jifa Abdullahi ibn Umar yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana qaza zaka ga irin askin zaka ko da bai cancan ba amma zaka ga an sassake nan nan zaka ga yayi tudu da kwari ke to idi kuma idi sai kaga an yi dahin kuma lokaci na shedanci ma sai kaga gemun shi ya zama four color kala hudu fa nan fari nan wani iri wani sai kaga kan gaba daya kaman ya dauki akuya to akani da Allah duk wannan shiriri ta wai ta dalilin idi don kuma kaga ya dauki makami wai a ranar idi ne zai yi ta'addanci hash to kaga rashin sani al'umman mu fa yayi yawa duk da cewa ana karatu amma ka duba karatun wallahi kaman ba inda yake zuwa karatu tukan ba yawanci karatu kan ma an fi kallon comedy ne yanda malami zai comedy zaka ga viewers miliyan kaza amma ya ce jama'a ku ji tsoron Allah an zo ma wucewa kai fit dan Allah mu wuce wai zulhijja wai na fit dige ni zai kai a gurin fit amma da zan yi wani comedy ko zagi shugaban kasa yauwa man of the year ke malamin ke jarumin malami in zo yi hargowa yauwa gwamna kaza waye bubbude ido da wannan shi ne za mu ci nasara kuma an yi shi ke nan maybe an yi damke shi kuma shi ke za ka ƙara jin labarin shi ba ku to yanzu duka akwai waɗannan falaloli a waɗannan ranakun farko to nan ya malam ya ƙulla mana babi wai wanne ne suka fi goman farkon nan ne ko goman ƙarshen ramadana ya ce an tambayi shekul islam ibn taymiyyah al-harrani kamar da zuwa cikin majmu'ul fatawa wai goman farko ne suka fi ko goman ƙarshen ramadana a kaji daga tambayan ma za ka ji a goman farkon nan ashe ma manya ne fa yanzu kama nan plateau sai a ce a kujeran gwamna ta bi ko kujeran national chairman an gane national chairman da ba sun yi takara ba kuma bai samu ba kuma sai Allah ya bashi wata kujera babba yanzu kujeran waye bi yanzu a siyasance a party kujeran waye bi kaga ko amma da ana ganin kuma ya fadi warwas yanzu kaga an kwatanta a kujeran gwamna ta bi ko kujeran national chairman na party ke to kaga kujerorin biyu dai duka suna da girma ko jama'a ce to yanzu kujera ta tafi ko kujeran national a to da mani na da kujera ce a Najeriyan ce kujeran ni kujeran da nake kujeran roba a makaranta ko a ce headmaster kujeran shi ce tafi ko na national kaga bashi da wani jama'a da aka zo aka hada ramadan ne bi goman karshe ko goman farko a to kaga goman farkon nan sai shekul islam ibn taymiyyah ke cewa ayyamu ashri dhil hijja afdalu min ayyamil ashri min ramadan yini nance yini kaman dan jos bai gane yini sosai yini ce yini shi yafi so a ce mai rana yawa rana na dhil hijja sun kece yini ko ranakun ramadana kaman dararen ramadana goman ƙarshe su sun kece darare na zulhijja to ibn al-qayyim yace a sai dan mutum mai hankali ya duba wannan jawabin to lalle shine babban jawabi da kawai ya gamsar an gama to haka nan ma ibn rajab al-hanbali yake fada to kaga lalle ranakun kenan suna da falala mai girma sosai to don me ya kamata a irin wa'innan ranakun to babban dai shine al'amalu sari aiki nagari kuma yana bude aikin da zaka yi shi dan Allah da ikhlasi kuma aikin da zaka samu certificate daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ace manzon Allah yace aiki kaza to malam ya tara mana wayansu ayyuka da ya kamata lalle mu sa hankulan mu akai yanzu da farko mu kasance mu bar saban Allah al-bu'du anil muharramat ga sunan kace daukan makami ba naka bane mu duba hadarin daukan makami kace wai ka nuna ma dan uwanka makami nuni kawai mala'iku sai su tsine wa mutum albarka ko dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya to ballanta kuma ace mutum ya soka mai ace ya kashe shi kaga shikenan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam to in siyaran fa zaka samu waye mutum da ya taba kashewa ya kashe bila adadin fa ya kashe bai san ma iyakacin shi wanda ya kashe. Oke, za mu ji a social media kamar ƴan ta'addan can in an kama shi a ce to kai mutum nawa ka kashe ni, shi wallahi bai san ma bare ya sanin adadin mutanen da ya kashe ba. To kaga irin wannan yanzu ya kake ganin zai tsira gaban Allah. Case number one, ya kake ganin za a gama da jinin mutumin farko, jinin mutum na biyu, jinin mutum na uku, da bai san adadin su ba fa. Yanzu wannan ya kutul mu'minan ko guda ɗaya ne ba, da gangan kuma da gangan din suke yi, bai kamata ba, bai kamata. Wallahul musta'an. To kaga kawai mutum ya siya ma kanshi tikitin jahannama khalidina fiha abadal abadi, ba fita fa, ba fita fa. Wallahul musta'an. To ni nesa nesa anil muharramat, duk abin da yake na haram ne mu sa shi a gefe. Wannan shine tsoron Allah ke anna'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah narju thawab Allah, wa an natruka ma'siyata Allah, mu bar duk saban Allah. Sai an kana so ka ga saban Allah, ka dauki littafin al-kaba'ir na Imam Adh-Dhahabi. Okay, zaka ga baje kolin kaba'ir, tafka tafkan laifuffuka. To daga cikin akwai guda bakwai da suke kan gaba, akwai shirka, sihiri, kisa, cin dukiyar maraya, cin dukiyar maraya, cin riba, tawalli yawmaz zahab, in an ce an fara mutum ya gudu, asalin an fara na hakika ba irin wannan na fitintunu, yanzu fitintunu ne, amma ce an fara na hakika, ga sahun musulmai ga sahunsu, mutum ya gudu to shi kenan ya fada wuta ke. To sai kuma mutum ya je teburin mai shayi, sai ai wacce ya riska ce, ai wacce mazina take, ai wacce ma kaza kaza. Yanda zai ake a gurin mai shayi da indomi a ta surutu, yau ka tama mutane ka zafi shi kenan ka hallaka. To yi da abin da ya shafi gishi gashi nan dai wallahi musa kaba'ir dai Imam Adh-Dhahabi ya jero mana kusan guda 70 laifuffuka 70, kuma da na duba wallahi kusan duka muna yi. Guda ɗaya ne naga kaman dai shine tawalli yawmaz zahab, tunda babu asalin jihadi. To a shi ma da akwai shi da tintini mun gudu ai an gama da tintini an gudu. To kaga kusan kaba'ir din gaba ɗaya fa al'umma wallahi tana yi. To mun nisanci manya manya, yau mun nisanci jinkirta sallah barin lokacinta, mun nisanci cin riba, a nisanci shaye shaye. Domin wani zaka samu a ko da zuma na prison, wani a bakin gate za mu fita wai shi an kwace mai waya, waye 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 waye, wani ma'aikaci ce a tiramon ne ta mai karo, inda ma na zo da ranar mondan can ne, to da ihu zai ta mun. Musulmi fa shaye shaye, kuma an ji an garkame shi, yanzu mai amfani shaye shaye ke. Yanzu ko mutum ya zama ɗan iska in ya je can sai ya ladabi, kuma me amfani kenan? To a nisanci shaye shaye, a nisanci zinaci zinaci, a nisanci zalunci. Al'ummar mu wallahul musta'an, yanzu lokaci muke fuskanta amma kaga zalunci kuma da yawa yake. Wallahul musta'an. To yanzu na biyu, bayan mun nisanci saban Allah, mu zo kan aiki nagari. Za mu ji a Qur'ani Allah ya jinjina mu aiki nagari. Okay, innal ladhina amanu wa amilus salihati, ga sunan da yawa mun karanta shi yaushe, innal ladhina amanu wa amilus salihati wa qamus salata. To kaga daga nan za mu yi generating, okay, ayyukan da ya kamata. Innal ladhina amanu wa amilus salihati, to sai ce wa aqamus salata, kaga babban al'amari tsayar da sallah. Wa atawuz zakata, to sai dai alhajin Najeriya bai cika ba da zakka a Zulhijja ba, ko ana a yaushe suke ba da zakka ne? A Ramadan, a Ramadan. Ko ya gaya musu haka uku? Dalla kudinka daga lokacin da ka samu kawai in ya kai ne yawan ya kai shekara kuma shi alhaji Najeriya sai kokarin diverting sai ya kokarin mayar da shi Ramadana amma da na samu kudi a irin wannan lokacin to kaga zakata a irin wannan lokacin mana Zulqa'ada Zulqa'ada in kudin da suka shigo maka makode sun shigo a Zulhijja ne to zakarka a yau she Zulhijja to kuma ka duba zakkan Zulhijja ita ma ba baya take ba fa babu aikin da Allah ya fito fiye da aiki a cikin goma farko to kuma shi talakan Najeriya in tambayi alhajin Najeriya baya bukatun kudi a Zulhijja ne sai a Ramadana alhajin Najeriya nake tambaya wai talakan Najeriya baya bukatun kudi ne sai a Ramadana alhajin Najeriya nake tambaya na'am to falala suke so a Zulhijjan ma akwai falala falalan ma tana nan a Zulhijja ka duba afdalu ba falala afdalu ayyamid dunya al-ashr kuma akwai hidindimu da yawa musamman ce to yanke yanken da za a yi da soye soye da gashe gashe ai duk kudi ne ko da babbake babbake duk kudi ne ai kudi ne da dan shaye shaye na halar da za a yi duk kudi ne kuma shi alhajin Najeriya ya fi damuwa da azumi budgeting azumi dai a Najeriya daban yake zaka ji alhamdulillah daga malamai da daliban ilimi da suke tafiya tafsirai sai ka ji an fi budgeting alhamdulillah yanzu wannan an bashi miliyan kaza miliyan kaza yo miliyan kaza miliyan fa amma Zulhijja ko dubu goma ba za ka gani to Allah mu lura tsayar da sallah in sallolin mai zama ina samun kabbaran farko tare da imam Allahu akbar a Zulhijjan nan wa aqamu salata suka tsayar da sallah to mu tsayar da sallah wa atu zakata kaga tsayar da sallah yana tafiya da bada zakka wa lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun akwai na suratul yunus innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imani tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين كوي سورة هود إيه سورة الكهف قدابيو سورة مريم لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مرة سورة لقمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم أقول سورة فصلت إن الذين آمنوا من الصالحات لهم أجر غير ممنون وإن سورة البروج إن الذين آمنوا من الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وإن سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية تنسيز الدم مسمى ألا يفسن أي شيء نقري أو إن رانكم yanzu muna tare da kwadayin aiki na gari to daga cikin ayyuka na gari mallan ya lissafa mana yanzu daga ciki akwai birrul walidaini biyayya ga iyaye kaga wannan zai zama kalubale musamman ga samari kai haddatawa ma in mahaifinka yana nan kai ma shi mahaifi ne ka kyautata mai kamar biyayya kuma mu sani cewa yardar Allah tana karkashin yardan mahaifa fushin Allah na karkashin fushin mahaifa kenan ina so Allah ya dade ni in je gida kenan a fara daga can to kana so Allah ya dade kai je kai gida a fara daga can to zaka samu masu tafiya kudu-kudun nan mutum sai ya tafi ya je shekara 20 a can shekara 20 to shekara 20 ko shekara 10 wani ma an mance da shi ma an dauka ya mutu ashe wai yana neman na abinci ne a can a dan Najeriya akwai jarabawan me neman na abinci shi kai man abincin kawai na duniya ne ba wani abinci a lahira kowa na abinci na abinci na abinci na abinci kuma dan Allah na abinci Allah bai hana ne wallahi Allah bai bani in dai na abinci ne to Allah biyayya ga iyaye sadar da zumunta ka duba wannan duka abubuwan sun fara samun tangarda a cikin mu biyayya ga iyayen ya zama wani abu sadar da zumuntan ma dai wallahi almusa ya zama wani abu abu na uku islahu zatil bayn mi kokarin gyara tsakankanin mu fattaqullah Allah ce wa aslihu zata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin kuma Allah biyayya kuma manzon Allah biyayya in ku mu'mine ne to ka duba zo mu zauna zo mu saba kaida in muka zauna sai na dan saba maka ko kai ka dan saba mun to Allah ka dan saba mun ko na saba maka mu daidaita mana yace innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum kuma yace ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqa qalu bala ya rasulullah qala islahu zatil bayn bazan ga muku abin da yafi darajan azumi da sallah da sadaka ba wai azumin nafila ka tai ya fi shi nafila ma ka tai aikin ya fi shine ce a bala ya rasu ce a islahu zatil bayn Allah gyara tsakankani gyara tsakankani yafi darajar azumi fa yafi darajar sadaka yafi darajar sallah na tsarta tsawi yalla in abu ya faru tsakanin wani da wani ni kokarin gyarawa ne ko kai da kanka ma ne mai himana ku gyara ku gyaro ta to akwai umanni da kyakkyawa akwai hani akan mummuna akwai adda'watu ila Allah ni kokarin da'awa musamman irin wannan lokutan zaka samu abubuwan da wasu musulmai suke yi ba daidai ba fa ba daidai ba in kasuwa abubuwan da suke yi wallahi musa'an ba daidai ba samari abinda suke yi ba daidai ƴan mata irin yanda ake shigan sallan ma gaba daya wani irin wargaje wargaje wai haka manzon Allah ya zo mana da sallan ne kai zaka yi mamaki wallahi musta'an wargaje wargaje dai kawai mu dai an ce abu ya hada da biki to alhamdulillah biki shike to da'wa ila Allah da'wa da'wa kuma da'awan ba lalle a masallaci ba a maybe sai a shirya da'awa za mu bi su samarin musamman masu shaye-shaye har jangul gurin da suke zama ya tun tafi musu da dan abin tabawa alhamdulillah ai a ba su saba sai a yi wa'azi ka sake komawa sake komawa sai kaga wani sun dawo insha Allah to muna da buƙatar da'awa a wannan lokutan muna buƙatar zikiri ambata Allah da yawa ya alladhina amanu dhkurullaha dhikran kaseera to musamman an kama zulhijja ka ambata Allah da yawa na zulhijja yafi na koyaushe yau sallar da zaka yi tafi ta koyaushe juma'an da zaka tafi tafi ta kowace ai nan masallacin juma'a ne to ya kamata ce ranar juma'a na zulhijja a ga cikan mutane ya bambanta da na wajen zulhijja kai kokari ka tafi da wuri wannan juma'an dai bata faɗo a zulhijja amma ta gaba za ta faɗo a zulhijja to ne tace best juma'a a duniya ke laita ma da ce ta faɗo ranar arafa kuma ta fi kyau amma Allah bai so ta faɗo ranar arafa ba gaba dai wata juma'a can ta taɓa faɗo mana ranar arafa to man ghassala yawmal jumu'ati wa iktasala wanda bai wanka ya ci cuɗa wa bakkara ka bugo sammaku wa btakara wa masha ka taho da kafa Allah in kaga mutum yana tafiya ranar juma'a da kafa to kar ma ka ce za ka bashi lif ni na gane wannan ranar juma'a ina tafiya to mallai ina motar ne ya zan dan ratsa nan zan dan kai dan gaisuwan da zan yi nan don ba haka ba yace masallaci wallahi mallai sai ka hau ni kuma ina so in samu lafiya wallahi sai ka hau ne bi ma machine ne ni kuma na aje mota ta gida shi kuma yace zai ba ni liba machine na fi gane dan bulungu lungu yawa dallan kaga mutum yana tafiya ranar juma'a kafa yi mai sallama kai ka wuce shi ya san me yake yana neman lada ne in ka tafi da kafa baka hau abin hawa ba wala duk taku daya liman ya fara kuzuwa kai shiru kuma alhamdulillah wanda suke cikin masallaci wallahi sune zaka samu nutsatsin mu wanda suke waje kuma dai to akwai nutsatsin amma ba su da yawa amma wallahi mafi yawanci ba nutsatsu bane zaka yi cewa kashi 80 wanda suke sallah a waje ba nutsatsu bane amma da su yi sallah a masallaci kusan zaka yi cewa kashi 90 da yau kashi 90 da nutsatsu ne kuma zaka gani ko a nan masallacin oke zuwa suke zama a sahun farko ne zaka wannan Allah ya zabe su dinga zama a sahun farkon kullun da kullun su din ne dai sai kuma masu zama a sahu na biyu su din ne dai dan baƙin ba su da yawa dama da suke waje fa daman da'iman su yan waje ne liman ma yana khutuba su suna surutun su ne fa ban san ma me liman yake ba sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar to wani ma sai an fara kafin sai ceto da a guje sai ka gan shi daga nan yanzu zai sa tabarman shi a can junction din nan eh ko can ƙasa wai shi zai na sallar juma'a to Allah mu taho da wuri mu zo kusa da liman to liman ya fara khutuba in yi shiru sauraron khutuban nan dole ne fa dole ne dole baki na yayi shiru yanzu ladan da zan samu duk taku dai fa dikta ku daya azumi shekara qiyamul laili shekara kaga ladan da yawa fa kuma ka duba ladan yanda jama'a suke salwantar da ladan dagin su dikta ku daya azumi shekara qiyamul laili shekara kada mu yi kokarin tawowa masallaci da wuri yau mu yi kokarin zaman masallaci e intizaru salati ba'da salat ce an yi sallan magriba ni kaman shi nafi ganewa sai yafi sauki ko addini ma inna ad-dina yusrun wala yushadd ad-dina ahadun yace zan jira daga sallan asuba zan jira sallan azhar ko ma nace zan yi ma ba zan yi kuma ku duba ku gani wai daga juma'a daga sallan asuba zan zauna in jira sallan azhar ai kaman na tsananta sosai ni ko ba itikafi nake ba eh to koma na fara ma ba zan ke ci gaba ba eh to dan dama dama a ce a daga azhar zuwa la'asar to maybe shi ma din dai mutum zai bacci ne zaka ganshi a masallaci zai dan huta yawa amma daga la'asar zuwa magriba ba ma shi wannan ma ka ce ma to amma daga magriba zuwa isha yawa alhamdulillah ya fi sauki to dan la kowannan din mu lizinke shi ba a zulhijja ce gaba ɗaya in an yi magariba ina na a masallaci sai isha alhamdulillah wallahi sai ka je gurin Allah zaka a kai da ma na ƙara mana domin kwaɗayin karatun ƙur'ani kamar da muke da kwaɗayin karatun ƙur'ani a ramadana to a zulhijja ma mu ƙara mana to sannan akwai azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtan taran zulhijja ba daga ɗaya zuwa tara ga wata to kaga ya kamata in dauki niyya tun yanzu a ce ah in zulhijja yazo insha Allah daga ɗaya ne zuwa tara zan tsaya to amma da yawan mu ya to ai Allah ce fattakullaha mastata'tum wani uku zan yi wani ce a biyu zan yi wani ma ce rana arafa kawai zan yi ah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda ɗaya yake yi la yana yin taran zulhijja gaba ɗaya wani kuma jaraba za ce a to ai hadisin da'ifi ne to wai ke da'ifi ne to ko ma da'ifi ne yanzu azumi aiki ne na gari ko ba aiki na gari bane aiki na gari ne to kaga ya shiga cikin wancan ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah Allah mu yi kokarin azumi sadakoki duk da cewa alhaji Najeriya ya fi son sadaka a ramadana kuma alhajin Najeriya mafi yawanci ya fi ba da kujeran aikin hajji ka duba kujeran aikin hajji miliyan nawa takwas to duk da wani yan caji da wani bar shi miliyan goma in za a baka kujeran aikin hajji abu ne mai sauki kama ce hannu ko miliyan goma an baka yana wahala to ban san me yasa alhajin Najeriya ya fi son ya ba da kujeran hajji kujeran umara ne ga mutum ko gidan yana gidan haya ne fa amma an bashi me kujeran maka wani zai ce a kai kai kujeran maka Allah bai dora mun ba wallahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ni kaga bani da iko dan kawo mun kudin kaga bani da gidan da zan zauna bani da jari don Allah ya sa mun albarka to Allah bai bani ikon tafiya yi kaga baka miliyan 10 alhamdulillah in Allah ya sa musu albarka halas tit 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 kai yanzu ka samu ikon tafiya yawanci wanda suke tafiya fa ba su da iko ba su da iko to almuhim sadakoki to daga ƙarshen ƙarshe muna tare da aikin haji okay dama ranakun aikin haji ke to aikin haji yanzu dai kaman ba haske haske zan tafi ko passport yana nan amma ba buga mun komai ba to ya zan samu tafiya babu to kai ma kana da shi ne wani ma akwai passport din ma babu wallanka akwai passport a ƙasa kaje wani babu okay ni na fishi ma dama daman niyya ke na fishi dama daman idan an ce to a ga wani jirgin aljanu zai tashi to duk da cewa jirgin aljanu shi ba ruwan shi da ko kana da passport kawai zai sunkuce kai kalas to amma dai yanzu wannan suka tafi aikin hajjin Allah ya datar da su su yi hajji mabrur ba wai zuwan ba fa mabrur mabrur to kaga mu da bamu je ba mu yi kokarin samun irin abin da za su samu a can irin abin da za su samu shine ladan aikin hajji mabrur to ladan aikin hajji mabrur kuma laysa lahu jazaa'un illa aljanna to indai aljanna ce akwai ayyuka da zaka tattaba su wallahi akwai cikin minute akwai cikin seconds ne ma indai aljanna ce kama raditu billahi man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajaba lahu aljanna an gama yo ka karanta qul huwallahu ahad to goma shikenan sai Allah ya gina maka gida cikin gidan aljanna kula mu nemi ayyukan da suke da standard na aikin haji okay imma wajen ladan yanzu ace in kai alwala daga gida ka zo sallan farilla yana daidai da harama da aikin haji shikenan alwala daga gida ba alwala kofin masallaci ba ko kuma kai ka taho masallaci dan ka karanci alkhairi yau kaman da kuka taho a wannan karatu inda angonmu ne wallahi ba za su yi ba kaji na ce ma wallahi yanzu kuka zo haka ai ko wancan litinin mun yi karatu malami ne mutum nawa kake gani a gurin ba su da yawa duka ma an wuce mutum 10 shi wannan kuna da rabo kuwa wala kaman ba rabo ne fa irin wannan karatun fa nayi ya wannan kawai kaman ina dan maimaita maka somari da ma ka za a yi kawai mutum zai tashi tafi da ma kaga ku kuka tashi har aka ce ya kamata a yi muhaza kuma aka zo to wanda zai zo dai ya ma kan shi ne in ka zo dan ka karanci alkhairi ko ka karantar da alkhairi to kana ka ajiri hajjin tammal hijjatu fa ka taho masallaci dan ka karanci alkhairi ba lalle sai darasi irin wannan misali ko halka ce ta Qur'ani yo za ku zo ku zauna a karanta mu karanta shike ka zo dan ka karanci alkhairi ko na zo dan karantar daidai da harama da aikin haji ha na uku na daya shine nace me na daya alwala daga gida shine standard na aikin haji ke na biyu ka taho masallaci dan ka karanci alkhairi kaga wancan dan ka taho sallan farilla ke nan kuma dan ka taho ka karanci alkhairi to za su yi haduwa gaba daya kaman azuba zan yi alwala daga gida in taho masallaci dan yi sallan farilla kaga ladan aikin haji number 1 ke to kuma maybe na riko littafi na yau zan zo in karanci alkhairi musamman malaman zaura Allah saka musu da alkhairi ya bada lokacin shi kawai bayan azuba ya zauna zo da littafi ya baki a fassara maka shari'i shike to kaga yanzu wannan shi kana da ladan aikin haji biyu ke musamman karatun a masallaci ba aji ba fa to na uku har yanzu na zo masallaci sallan azuba na yi sallar asuba cikin jama'a, na zauna ina ta ambatan Allah har rana ta fito. To kaga yana daidai na tashi yi sallar raka'a biyu, yana daidai da ladan aikin Hajji da Umara, cikakkiya cikakkiya cikakkiya. Kaga wannan aikin yi ne shi ma, ka saba da shi, ka saba. Idan bayan sallar asuba kana nan a masallaci, ba za ka tashi ba sai rana ta fito. Kuma Rasulullahi haka yake sallallahu alaihi wasallam, in ya sallar asuba yana nan gurin da ya salla har sai rana ta fito kafin ya tashi. To lalla mu dage da irin wannan ayyukan. To daga ƙarshe sai kuma abin da ya shafi lahiya al-udhiya. To kaga shi ma yana daga cikin abin da kana da dama-dama, kana da ɗan kuɗi, to ka yi ƙoƙari ka sayi layya, kuma ka yi da taƙawa, domin lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin ya wani neman capacity, capacity alhaji mai capacity ya sai rago mai capacity, mana rago mai capacity ya ce a duka hanyar dilimi da ƴan doya da ina ne, ai babu ragon da ya kai na alhaji, inda ya ƙaho ne capacity. E uda ne capacitated rago ne. To wannan maganan fa ba shi Allah yake bukata, walakin yanaluhu, ko a ce a ka soke taguwa, e taguwa, wanda suka soke taguwa a garin gaba daya, alhaji wane da wane da wane, ba shi Allah yake bukata surutu ba, walakin yanaluhu, maybe wanda ya yanka akuya, akuya duk da cewa mu a gari ba mu cika yanka akuya ba, ban san me yasa ba, ko zaman birni ne ko mene ne, Allahu a'lam. Ba wa yanka akuya, ba saba ba. To ko suna aka maka yanzu ya an yi haihuwa, ayo na ce ta manzo Allah ce anil gulami shatani mutakafi atani, sai ka yanka akuyoyi guda biyu, in mace ce ka yanka akuya daya. To kai yanzu a maka haihuwan ka je ka siyo akuyoyi biyu, sai ka ga ya zaka kare da ita. To amma nasin shi ne akuya na biyu. To sai ka ga wanda ya yanka akuya ya fi wanda ya yanka shanu fa. Tsoron Allah, Allah yake bukata. Garalla mu yi guziri na tsoron Allah. Wai maganan wai wayansu ƙananan maganganu duk wannan mance da su kawai. Kana da baka da kudin rago sai akuya kawai, ko tebun suru shi ke. Walakin yanaluhu attaqwa minkum. Wannan shi ne kaman talkhisi dai na wannan littafi وجاءت العشر سليمان ابن جاسر يلا دوه نيكي دا ويا زي iya taba shi a zai iya downloading kuma zai ga mai malam ya shimfida shi litafai suna da kima gaskiya yayi akan وجاءت العشر ga sunan litafai daban-daban zaka da yin litafai وجاءت العشر سليمان الجاسر ابن جاسر ابن عبد الكريم الجاسر والله اذا تدمو في الدنيا والاخره Allah mai jima da kaka ya sanya mu ribaci wannan ranaku. Allah mai jima da kaka muke roko wanda suka rasu a cikin mu, Allah ya gafarta musu. Wanda suke marasa lafiya Allah ya kaddasa su. Fitintunu da suke tashi nan da can Allah ya tsare mu daga fitintunu ma zahara minha ma batan. Wannan masallaci Allah mai jima da kaka ya kara mai albarka. Mutanen unguwa Allah mai jima da kaka ya kara musu albarka. Garin mu kar mu mance da shi, shi ma yana bukatar addu'a, da kasar ba gaba daya. Allah mai jima da kaka ya mana jagoranci. Wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Kamar maganar da yin da idan mutane ba su da hali, mutum
ya yi tsawo, za su iya hanawa su yi tsawo. Yau saniya ba, yana halatta mutum bakwai su haɗu. Yau kamar da mu muke kakkawa kakkawa, to sai ka ga wai amma shi a can ana wuce adadin, amma mutum bakwai su haɗu su yanka saniya ranar sallah layye ne, layye ne. Amma mu sai ka samu an taru da yawa, sai kuma ya kasance an yanka ranar Arafa. To inda an rage adadin zai zama layye ke, amma rago ba a tarayya, sai dai kai mai gida da kai da iyalanka. To kai za ka siya, ba za ku yi karo-karon kudin ba fa. Akuya, rago, to duka wannan mutum ɗaya ne da shi da iyalan shi. Amma abin da ya shafi sa zuwa raƙuma can taguwa, to in an haɗa kuɗi mutum bakwai suka hada zuwa mutum goma yana matsayin layya wallahu a'lam barikunsu eh su bashi ba ya zama nashi ne babu laifi ya yana da yara biyu uku ce wannan kawo 50,000 yanzu mun siya wa mahaifinmu ne kun bashi kyauta babu laifi to amma ce wai kudin yau kai zaka kawo 50,000 nima 50,000 nima 50,000 amma za ku sai ragu akan ku uku za ku yanka a'a amma kuka ba mahaifinku khalas shi ne yanka yanzu zai yanka da kudin da shi gaba daya eh ya zama duka na family ne ke oke wannan matsalar layya shi na shi daban littafin shi ma yana nan daban sinki sinki Allah ya sa mu dace fi bin akhira sallin man ku yana da liman zai jawabi kiran yi sallah to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله آمين والله
الله أكبر الله أكبر